أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wataala Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikon shi ne da amincewar shi ya kaddara haduwar mu a wannan masallaci mai tarin albarka domin ci gaba da karatun mu na littafin talkhis ahkamul janaiz na al-sheikh al-imam al-muhaddis Muhammad Nasiruddin al-Albani Allah subhanahu wataala ya ji kanshi wanda yau muna yammacin ranar Laraba wanda ya daidai da 28 ga watan Jumadal Akhira hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 445 wanda ya daidai da 8 ga watan 1 miladiya ta 2024 idan ba manta ba a darasin da ya gabata muna cikin fasalin da malam ya kawo mana bayani game da wato binne mamaci da kuma abubuwan da suke biyo bayan wato an binne mamaci wanda mas'ala ta ƙarshe wanda muna cikin hadisi mas'alar da malam ya kawo mana bayanin cewa wa yajuzul julusu indahu asna'ud dafan bi qasdi tadhkirul hadirin bil maut wato ya halatta ga mutum idan ya je makabarta ya zamna a makabarta sannan kuma ya zamanto ya tunatar da wasu wanda suka halarci wajen binne wannan mamaci abinda ya shafi mutuwa wa ma ba'dahu da abinda zai biyo bayan mutuwa dalili kuma akan wannan shine hadisin al-Bara bin Azib yarda Allah ta tabbata a gare shi hadisi ne wanda yake da tsawo malam ya kawo mana shi wanda mun gani yanda malam ya kawo yanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi a makabarta yake yin wa'azi yake tunatar da mutane game da mi game da wannan mutuwa da abinda mutun zai iske wato bayan an binne shi cikin kabarin shi wanda mun gani yanda idan mummuni ne yanda zai kasance annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada labari cewa mala'ikun rahama za su zo tun daga daukar ran shi su zo su mishi bushara su zo suna kamshi a hudda ran shi ayi sama da ita aje kowace kofa ta sama idan za a bi a huce mala'iku suna cewa wannan ranwa ce ce wanda take da kamshi su ce ranwa ne dan wani su ambace shi da sunan shi sunan da yafi so a kiraye shi da shi a doran duniya haka idan aka je da shi sama aka rubuta shi a can wato sijilli na wato mummunai za a dawo da shi cikin ran shi cikin kabarin shi a lokacin ne annabi sallallahu alaihi wasallama yace zai ji takun sawun wato wanda suka binne shi lokacin da suke juyawa a lokacin bayan sun tahi mala'iku za su zo su tada shi su ce wane su tada shi su ce da fanuka wan sarafu sun binne ka sun juya baya sun tahi mala'ikun wannan su zo su yi mishi tambayoyi man rabbuka madinuka man nabiyuka wa ma amaluka wanda mun gani duk a karatun da ya gabata wato irin tambayoyin da mala'iku za su yi ma wannan wanda hammalan ya kawo mana aya cewa da Allah subhanahu wataala yake cewa yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wato Allah subhanahu wataala shi yake tabbatar da wanda suka yi imani bil qawli thabit da fada wadda take matabbaciya dawar da take ta daidai fil hayatid dunya wa fil akhirah tun anan rayuwar duniya da kuma gobe wato ranar tashin alqiyama shine a cikin kabari shine malamai suka ce wannan tambayoyi na kabari da za a ma mutum idan ya mutu wato suna da alaka da imanin ka da ka rayu da shi a doran duniya wanda da za a zo abin ne ka a ringa kira ana ya abdallah ya abdallah ko kuma ya amata allah idza sa'alaka almalakani ar rabbuka wa dinuka wa ma nabiyyuka wa nabiyyuka faqul allahu rabbi wal islamu dini wa muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyyi wannan duka malamai suka ce batta ma ka amhani saboda matukar baka karanci ba addini baka zaman to ba mummuni a nan duniya to ta kaka ka mutu wani zai zo ya ringa ce maka wato idan mala'iku wai sun tambaye ka ya kai wane idan mala'iku sun tambaye ka game da ubangijinka ka ce Allah ne ubangiji na annabi sallallahu alaihi wasallam shine manzo na musulunci shine addini na wanda wannan ka riga ka mutu wato an riga an huce da za a zo a ringa wato fada maka shi yasa wasu malamai suke cewa ai wannan yana daga cikin rishin adalci mutum baka koya mishi ba sanin Allah a nan duniya baka koya mishi ba sanin addini a nan duniya baka koya mishi ba wato ya san wane ne annabin shi tun a nan duniya da yana raye sai da ya mutu kaje ka binne shi tukun ka ringa cewa idan an tambaye shi ya ce kaza idan kaga wannan akwai rishin adalci yau insha Allah zamu tashi wato fakara ta gaba cikin hadisin shine game da mutumin da yake kafiri wanda yake fajiri sai malai yace wa innal abdal kafir wa fi riwayatin al fajir sannan dai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bawa wanda yake kafiri ko kuma fajiri yace idza kana fi inqita'in min ad-dunya idan ya kasance lokacin da zai ciratu lokacin da zai bar duniya wato ran shi ta zo huda wa iqbalun min al-akhira lokacin da yazo yana fuskantar lahira nazala ilaihi min as-sama' mala'ikatun wato wasu mala'iku shi ma za su sabko mishi wato daga sama wanda wannan mala'ikun jailazun annabi sallallahu alaihi wasallam yace masu kaushi ne shidadun masu tsanani ne sudul wujuhi masu baƙaƙen huska ne ma'ahumul masuhi a tare da su akwai wato abinda ya shahi al-masuh al-masuh shine wato tsumman wanda aka yi shi da abdiga na likkaho ne wanda mun gani wato mummuni za a zo da likkaho ne daga cikin likkahonin aljanna a shi kuma wannan za a zo da wani likkaho ne wanda yake cike da gashi kuma minnari na daga wuta idan aka zo daukar mutum ran mutumin da yake kafiri ko kuma fajiri yace fayujilisuna minhu maddal basar wannan mala'ikun da suka sauko daga sama za su zamna a cikin wajen shi inda suka isko shi maddal basar iya tsawon ganin shi ga baki daya yace summa yaji umalakul maut sannan bayan wannan mala'ikan mutuwa zai zo wanda ai mun gani dama a baya cewa idan aka zo karbar ran mutum akwai tawaga ta mala'iku da suke rako mala'ikun mala'ikan mutuwa wannan su suke fara sabkowa tukun daga baya mala'ikan mutuwa ya sabko yace hatta yajlisu inda ra'sihi mala'ikan mutuwa zai zo ya zamna wajen kanshi fa yaqulu sai yace mishi ya ayyatuhan nafsil khabitha yake wannan rai wadda take mummunan rai wadda take rai malalaciya yace ukhruji ila sakhtin min Allah wa ghadabi ki huto zuwa ga fushin Allah zuwa ga fushin Allah da abinda ya shahi ghadabihi da fushi na ubangiji subhanahu wa ta'ala wato zai ce maran nan ta huto zuwa ga fushin ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda rai ce wadda take malalaciyar rai bata bauta ba Allah subhanahu wa ta'ala a nan duniya ba qala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa fatufarraqu fi jasadihi sai ran tararrabu a cikin wato abin da ya shahi gangan jikin mutumin nan saboda tsoron wato huta mala'ikan mutuwa fa yantazi'aha kullu yan kama yantazi'u sufudi alkasiru sha'bu min as-sufufi al-mablul mala'ikan mutuwa sai yazo ya ciri ya ja wannan rai ya fuzgota annabi yace kamar yanda kake fuzgoda wato nama daga jikin wato me ake ce mishi karan tsire kamar yanda ake fuzgo daga tsinka kamar yanda kake fuzgo nama wanda yake ya jika danye danye wanda zai baka wahalar fuzgowa to haka mala'ikan mutuwa zai fuzgo ran mutumin da ya kasance wato kafiri ko kuma wanda yake fasiki malai annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace fataqta'a mahal uruq wal asab lokacin fuzgowar ranan da za a yi dukkan wata jijiyoyi na gaban mutum zata ciratu zata ciccire game da wato lokacin da mala'ikan mutuwa yake cirar ranna falyal'anuhu kullu malakin bayna as-sama'i wal ard sannan a lokacin da aka cire rannan tashi dukkan wani mala'ika da yake tsakankanin sammai da kasai zai ringa la'anta wannan bawan Allah wanda yake kafiri ko fajiri mala'ika zai ringa Allah ya la'ance ka Allah wadaranka Allah ya halicce ka dan ka bauta mishi amma baka bauta mishi ba yace wa kullu malakin fis sama haka dukkan wani mala'ika wanda yake sama zai ringa la'anta wannan mutumin wa tughlaqu abwabus sama'i sannan za a rihe mishi dukkan kohohin sama ai mun gani a can baya cewa ran mummuni daga lokacin da aka karbi ran shi kohohin sama gabaki ɗaya ake bude mishi to shi kuma wannan wanda yake kafiri fajiri dukka kohohin sama za a rihe laysa min ahlil babi illa wa hum yad'una Allah alla tu'raja ruhuhu min qibalihim babu wasu daga cikin mala'iku wanda suke kohohin sama face sai suna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala kada wannan ran ta biyo daga wajensu saboda ran kafiri ce ran mutumin da bai bi ba ubangiji subhanahu wa ta'ala malai ce fa ya akhuzaha sai mala'ika ya amshe ta fa idza akhadaha idan ya karbe ta lam yad'uha fi yadihi tarfata aynin ba zai bar ta ba a hannun shi ba zai bar wannan ran a hannun shi ba gulgudan kibtawar ido hatta yaj'alha fi tilkal masuf har sai ya dora ta cikin wannan likahoni wanda yake na gashi na wuta kuma annan zai dora ran wannan mutumin wanda yake kafiri ko fajiri annabi yace wa yakhruju minhu sannan wani iska za ta ringa hutawa daga wannan ran ka antani rihi jifatin wujidat kamar wato mafi warin mushe wanda aka ji shi a doran kasa mushe wanda yahi kowani mushe wari hakanan wannan ran ta mutumin da yake kafiri ko fajiri wato wari zai ringa hutawa daga wannan ishi fa yas'aduna biha sai mala'iku su yi sama da shi fala yamuruna biha ala mala'in min almala'ikati illa qalu ma hadhihi ruhul habith sai su yi sama da shi ba za su huce da wata tawaga ta mala'iku ba face sai mala'iku suna cewa wannan wata kazamar wato rai ce wata mummunar rai ce wannan fayaqulun mala'ikun sai su ce musu ai fulanu bin fulanin bi aqbahi asma'ihi allati kana yusammi biha fid dunya sai su ce ai wane ne dan wane su ambace shi da suna wanda yake mafi muni wanda anan duniya ake kiran shi da shi hatta yantahi bihi ila sama'id dunya har sai an je da shi zuwa wato wannan sama ta farko kenan sama wanda take rihe duniya fayastaftahu lahu sai an sinema a bude musu wannan kofa fala yuftahu lahu to ba za a bude musu wannan kofa ba summa qara'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya Allah subhanahu wataala yake cewa la tuftahu lahum abwabus samai wala yadkhuluna aljanna hatta yalija aljamalu fi sammil khiyab ay ran mutumin da yake kafiri fajiri ba a bude musu kohoyin sama sannan ba su shiga aljanna har sai lokacin da raqumi ya shiga daga cikin allura huda allura ya huce kaga wannan ba shi ba shiga aljanna to sama ma ba a bude mishi amma Allah subhanahu wataala sai ya ce fa yaqulu Allahu azza wa jalla Allah sai ya ce uktubu kitabahu fi sijin bil ardi sufla ku rubuta sunan wato wannan kafirin wannan fajirin a cikin sijin shine a cancan kasa saboda duk wanda yake fajiri duk wanda yake kafiri shi sunan shi na ran mummuni mun gani sunan shi ina yake rubutawa a illiyin can sama za a rubuta amma wanda mutumin da yake kafiri fajiri sunan shi a can kasa ake rubutawa saboda shi ba a bude musu kohoyin sama ma gabaki daya ba su ba shiga aljanna shi yasa malamai suke cewa irin shehunnai wanda suke da'awar cewa ba wani shehu yace wai yayi in ya daga kan shi sama yaga sunan wani mabiyin shi a cikin yan wuta cikin fajirai sai ya goge ya maida shi cikin wannan to kaga ran fajirai a ina take a kasa take to ka gani kai shehun jahili ne ma kenan kake cewa kana daga kanka wato sama to ransu a kasa ake rubuta sunayensu anan Allah subhanahu wataala sai a ce ma mala'ikun nan a'idu abdi ilal ard amedo wannan ran zuwa ga kasa ina amedo mishi ran shi cikin kabarin shi fa inni wa'adtuhum saboda Allah subhanahu wataala yace ni na musu alqawli anni cewa ni minha khalaqtuhum daga wannan ran na halitta daga wannan kasa na halicce su wa fiha u'iduhum haka ita zan mayar da su wa fiha ukhrijuhum taratan ukhra haka da a wannan kasar zan huddo su wani lokaci fada Allah subhanahu wataala da yake cewa minha khalaqnahum wa fiha nu'iduhum wa minha nukhrijuhum taratan ukhra malan sai yace fatatrahu ruhuhu a lokacin ba sabko da ran mala'iku zasu yi ba a jehuta zasu yi jehuran nan tashi zasu yi minas sama'i tarhan jehowa zasu yi ba dawowa ba zasu yi su samu shi ita wato a cikin kabarin shi hatta taqa fi jasadihi har sai ta fado ta shiga cikin ran shi thumma qara'a annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace wa man yushrik billahi sani da cewa dukkan mutumin da ya kasance yana hada bautar Allah da wani faka annama kharra minas sama'i kamai to ya gangaro ne daga sama fatakhtafuhu at-tayru samu wani tsuntsu ya warce shi autahawi bihi ar-rihu fi makanin sahiq ko kuma iska ta fizge shi ta je washi can wani waje wanda yake mai nisa wannan mutumin da yake kafiri idan aka je rubuta shi an tayi ran shi sama ba za a bude sama ba ya shiga a dawo ƙasa a rubuta sunan shi kuma daga can saman bakwai daga can sama ta duniya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana daga ƙasa zuwa sama ta hiya shekara 500 ce daga nan za a je horan tashi da dawo cikin gangan jikin shi to kai koda daga saman soro ko daga saman beni aka ce za a je ho ka yayane ne barantana daga can sama Allah subhanahu wataala ya kare mu annabi ya ce fatu'adu ruhuhu fi jasadihi sai a mayar mishi da a jeho mishi wannan ran tashi a cikin gangan jikin shi qala annabi yake cewa fa innahu la yasma'u haqqa ni'ali ashabihi idha wallu an a lokacin yana sauraron takum wato wanda suka zo suka binne shi lokacin da suka juya baya yana sauraron su wa ya'tihi malakan a lokacin cikin kabarin shi bayan an medo mishi rai mala'iku shi ma guda biyu za su zo mishi shadidan al-intihar masu tsananin tsawa fayantahiranihi su zamanto sun tsawatar da shi su tsawatar mishi su tada shi ka gani mummuni a hankali za a tada shi amma shi tsawatar mishi za kai yanzu ko kai ne kana barci wani ya zo ya tsawatar maka ya ce ina bashi na ina kaza ina kaga a firgice zaka tashi to barantana mala'iku daman kuma tun farko an gayi ma kamar su zo su mishi tsawa su tara shi wai jilisanihi su zamnar da shi fa yaqulani lahu su ce mishi marrabuka wane ne ubangijinka fa yaqulu sai ya ce ha ha la adri kaga kafiri mala'iku sun mishi tsawa sun tambaye shi waye ubangijinka ya ce aha bai sani ba mala'iku su ma tambaya ka ce baka sani ba akwai ganganci Allah subhanahu wataala ya kare mu fa yaqulani lahu haka su kara tambaye shi madinuka menene addininka fa yaqulu ha ha la adri ya kara maimaita musu cewa ha ha la adri bai sani ba fa yaqulani su ce mishi ma taqulu fir rajul alladhi bu'itha fikum me zaka fada game da wannan mutumin da aka aiko shi cikin ku ya kara ce musu fala yahtadi lismuhu ba zai zamanto ba ya shiryu da sunan shi fayuqal su ce mishi muhammad fayaqulu sai ya ce ha ha la adri ya kara cewa aha bai sani ba samitu nas yaquluna dhak naji mutane suna ambata kaza suna cewa kaza fayuqal la daraita wala talait duka wannan tambayoyin mala'iku sun mishi yana ha ha bai sani ba a bai sani ba ya a ce mishi waye annabinka yace a shi ma bai sani ba yaji mutane dai suna wata hira kaza da kaza to a lokacin sai su ce to baka sani ba ko to baka taba sani ba kai Allah saka sani fayunadi munadin minas sama an kadhaba, sai mai shela daga sama yayi shela yace wani yayi ƙarya, maƙaryaci ne. Fakhrishu lahu minan nari, kumushi shinhuda daga wuta. Waftahu lahu baban ilan nari, haka tun daga cikin kabarin nan nashi ku bude mushi kofa har zuwa cikin wutan jahannama. Ce fa yatihi min harriha wa sumumiha, tsaranin zahi da azabar wutan nan ta ringa zo mushi. Wa yudayyiqu alayhi qabru, amma tse mushi kabarin shi. Ai mun ga mummuni za a yarwata mushi kabarin shi, to shi wannan za a matse kabarin nan tashi. Hatta takhtalifa fihi adla'uhu, hasse hakarkaran shi na baya sun bi sun gami sun dabke. Wa yatihi wa fi riwayatin wa yumathil lahu, zai zo mushi a wata riwaya kuma za a kamanta mushi rajulun, wani mutum. Qabihul wajh, mai mummunan fuska. Qabihul thiyab, mai mummunan tufafi. Muntirur rih, mai wari, iska shi tana wari. Fayaqulu, sai zo ya ce mushi a cikin kabarin shi, abshir bil ladhi yasu'uka, ina maka albishir da abinda zai dinga bakanta ma rai, da abinda zai mummuna maka. Haza yawmuka alladhi kunta tu'ad, wannan rana ita ce ranar ka wadda aka yi maka alkawari. Tun a duniya an ce ka bi Allah, an ce ka yi sallah, an ce ka yi kaza, ka ki ka yi, to ga ranar da aka yi ma alkawari tun a duniya. Ce fa yaqulu wa anta fa basharaka Allahu bishar, shi ma ya ce to kai ma Allah subhanahu ina maka Allah ya maka albishir da shar, yo ya za ya ma a karbi wata addaka. Mana anta ya ce waye kai. Fa wajhuka wajhun yaji'u bishar, yace fuskar ka fuska ce wadda take zawa da sharri. Fa yaqulu, sai yace mishi ana amaluka alkhabith, yace ni ne wannan mummunan aikin naka da kake aikatawa a duniya. Yace fa wallahi, shi mutumin nan yace mishi wallahi yana rantsuwa da Allah, ma alimtu illa kunta bati'an an ta'atillah, ce wallahi ban san ka ba a duniya face cewa mai jinkiri ne game da biyayya Allah subhanahu wataala. Duk lokacin da za a yi aiki na da'a, aiki na biyayya, za ka kasance mai jinkiri, za ka ringa yin kasala, baka iya yi sallah ce baka iya tashi ka tai ka yi. Yace ma alimtuka illa kunta bati'an an ta'atillah, yace kuma sari'an ila ma'siyatillah, mai gaggawa ne zuwa ga sabawa Allah subhanahu wataala. In sabo ne nan da nan ka tai, daga wannan ka tai wannan, daga wannan ka tai wannan. Amma da za a ce za ta yi aikin Allah, za ka gani ka jinkirta, wani kuje mun iske ku daga baya. Sallah ce za a je a yi, za ka gani bakka tashi ka yi. Ko kuma idan ka tashi ma da kasala, za ka tashi. To duk lokacin da ka ji jikinka kana jin kasala wajen aikin da'a, aiki na biyayya ta Allah, to ka binciki ranka, ka fara bincikar ranka, ka samu ka daidaita. Yace fa jazakallahu sharra, sai Allah subhanahu wataala ya saka maka da sharri, saboda a nan duniya dama aikin ka aikin sharri ne, baka biyayya ga Allah subhanahu wataala, kullun kai mai gaggawa ne zuwa ga saban Allah subhanahu wataala. Summa yuqayyidu lahu a'ma a'asam abkam fi yadihi mirzabatun, sannan wani mala'ika zai zo mishi wanda bai ji bai gani, ba ruwan shi a hannun shi, akwai almizbar, shine katan marto. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa law duriba biha aljabal kana turaba, to wannan martan da zai bugi dutsi da shi, da wannan dutsin ya nan kake ya koma kasa. Yace fa yaduribu bihi darban hatta yasiru biha turaba, da wannan martan zai maka marto he ka koma kasa. Summa yu'iduhu Allahu kama kana, sannan Allah subhanahu wataala ya mayar da kai kamar yanda kake. A wata ruwaya, in ya maka bugo he ka shiga can kasa, haka kasa ta huddo ka kuma a maido ka yanda kake, haka zai yi ta maka ila yawmil qiyama. Fa yadribuhu darbatan ukhra, ya kara bugan shi, ya kara mishi marto. Fa yasih sayhatan yasma'uhu kullu shay'in illa taqalaini. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ya ƙara mishi wannan bugan zai yi wani ihu, ihun da dukkan wani abu a duniya yana jin shi banda mutun da aljani. Banda mutun da aljani su kadai ne ba su jin wannan ihu. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi yake cewa laula an tudafanu la da'awtu Allah ay yuji'akum bi azabil qabr aw kama qala. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in ba dan ba yana tsoron kada ku binne mamatanku. Yace wallahi da ya roki Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya kawo ku ya ji yadda ku azabar kabari, da ka gani duk wata makwantai ba wanda zai ringa bi kai da ana jin kabari, azabar da ake kabari, mutun naka ya mutu ya zaka kai ka je ka binne shi. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ya roki Allah in ba dan kada mu ringa kin binne mamatan mu ba, ci da ya roki Allah ana ji yadda kai azabar kabari. Kai yanzu azabar kabari da ana jiyarwa ai ka san abin sai a hankali. Allah subhanahu wataala ya datar da mu. To dukkan wata halitta tana ji, dabbobi, kwari, duk suna jin azabar wannan. Mutun da aljani su kadai ne bu su ji. Summa yuftahu lahu baban minan nari, sanan wannan a bude mishi kofa daga wuta, wayumhadu min furshin nari, a shunfuda mishi wato shunhuda ta wuta. Yace fa yaqulu, sai kaji yana cewa rabbi la tuqimis sa'a, ce ya Ubangiji kiyaman nan haka a tada. Azabar kabarin kadai da ya gani to ta gaban tahi wannan. Shi yasa zai ringa addu'a rabbi la tuqimis sa'a, rabbi la tuqimis sa'a. To wannan shine karshen hadisul al-Bara bin Azib wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo mana, wanda yana mana nuni cewa idan aka je makabarta babu laihimi ne wani ya tashi ya tunatar da wato wanda suka halarta wato game da abin da ya shahi mutuwa da abin da zai zo bayan ta, wanda shine mahallu shahid da malam ya kawo mana hadisin nan wanda yake da wato sabo. Allah subhanahu wataala ya datar da mu, Allah subhanahu wataala ya kare mu. Malam sai ya ce wa yajuzu ikhrajul mayyit min alqabr li gharadin sahih. Mas'ala ta gaba yace ya halatta a huddo mamaci daga kabari saboda wani abu wanda yake ingantacce. Misali mutum ne an binne shi, an je an yi kisan kai har aka zo aka binne mutum, to ake so a yi bincike a gane wane kashe shi aka yi, ko kuma likitoci suka ce idan aka huddo shi sun iya bincikowa su gane ma wanda ya kashe shi. To wannan babu laifi, ana iya binciko shi a binne, ana iya huddo shi a je a yi bincike. Ko kuma malam yace kama law dufina qabla ghaslihi wa takfinihi wa nahwi zalik, ko kuma an binne shi ba a yi mishi ba wanka, ba a sa mishi likkawani ba. Wani ya mutu da dare, kawai aka samu wasu wanda ba san baya ake yi, kawai suka je suka yi rami suka binne shi, suka zo suka ce ai wani da dare ya mutu mun je mun binne shi, waye mishi wanka? A mu bin mishi ba wanka. To kun sa mishi likkawani? A kawai haka sintir suka binne shi, sai a je a hutto shi a mishi wanka a sa mishi likkawani. Wannan ana maganar musulmi, a sa mishi likkawani a je a tsaftace shi a binne shi. Malam yace li hadisi Jabir bin Abdullah, saboda hadisin Jabir bin Abdullah yarda Allah ta tabbata a gare shi, ya kala yake cewa ata rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama Abdullah bin Ubay ba'da ma udkhila hafaratuhu. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ji bayan an sa Abdullah bin Ubay cikin kabarin shi, fa amara bihi fa ukhrija, sai umarta aka huddo shi, fa wada'ahu ala rukubatayhi wa nafatha alayhi min riqihi. Nabi sallallahu alaihi wa sallama sai dora shi akan tsinyoyin shi, ya yi mishi tofi, wa albasahu qamisu, haka kuma ya sanya mishi wato rigar shi. Qala Jabir yace wa salla alayhi, yayi mishi salla, fa Allahu alam, Allah ne mafi sani. Abdullah ibn Ubay, waye Abdullah ibn Ubay? Na'am, Abdullahi bin Ubay shine wancan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mishi sallah, amma wannan kafin mi? Kafin soran hukunce-hukuncen shari'a su sabko. Shi yasa ai a Umar yadda Allah ta tabbata a gare shi, yace ya Rasulullah, yanzu zaka mishi sallah? Annabi Umar yake, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Umar ya bar shi, da zai roki Allah da zai yi ma nema mishi gafara saboda su 70 inda Allah subhanahu wataala ya gafarta mishi da ya mishi, amma kai sai Allah subhanahu wataala bayan an abka wannan sai sabko aya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri. Wannan munafukan ya rasulullah wala tusalli ala ahadin minhum mata, daga yau to kada ka ƙara yi ma ɗayan su sallah idan ya mutu har abada, kai kada ka tsaya ma a kabarin shi. Innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum kafirun, saboda sun kasance sun kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala, sun kafirce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sun mutu kuma suna kafirai suna fasikai. Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu. To amma ka nan miye mahallin shahid cewa ana iya huddo mutum daga cikin kabari saboda wani abu wanda za a tabbatar sawa'un ko yi mishi sallah ko kuma wani bincike ko kuma wani abu makamancin haka, in dai abin ya inganta wato babu lai. Malai ce wa kana kasa Abbasan qamisa, wato shi Abdullahi bin Ubay wani lokaci ya taba baba Abbas amma Annabi sallallahu alaihi wasallam riga, shi yasa wasu malamai suke cewa la'alla da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba wannan sakamakon shine ya bada rigar shi aka yi mishi wato likafari. Masala ta gaba malam yace wala yustahabbu lirrajulin an yahfara qabrahu qabla an yamut, be dacewa ga mutum ya zo ya je ya ce ya gina kabarin shi kafin ya mutu. Ka je ka gina kabarinka ka ce ga inna za abun ne ka kafin ka mutu. Fa inna annabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yaf'al dhalika huwa wala ashabi, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai aikata ba wannan, haka sa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba a same su ba wani yayi irin wannan. Sannan kuma malam yace wal abdu la yadri aina yamutu, sannan kai bawa baka san ba a ina zaka mutu, ka je garin kuma dawa ka gina kabarinka, to Allah sai ya kadarta ai mai zaka mutu, to ka gani ka gina kana jira, to kaga ai ba wannan bane ba, ba a same shi ba daga cikin karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma sahabbai. Yace wa idza kana maqsudur rajul al isti'dad lil maut fa hadha yakunu min amal as-salih, idan ya kasance bawa kuma yana zai aikata wannan wai saboda shiri na mutuwa, to fa yakunu fa hadha yakunu, wannan ya kasance yayi shiri min amal as-salih, da aiki mana garci mutuwa ce zaka yi shirya ma shirya aikin ka gyara aikin ka, ba ka je ka gina kabari ba, yo ka je ka gina kabari ba kai ba aikin kirki ai aikin manza ne, ko ba ka gina ba dole an gina maka, an gina maka an je an binne ka. Malam ce kaza fil ikhtiyarat al ilmiya li shaykh al islam ibn taymiya rahimahullah, malam ce wannan a cikin al ikhtiyarat zabubbuka na ilimi na wato shaykh al islam ibn taymiya. Kinan nan malam ya kawo mana karshen wato fasalin abinda ya shahi addafnu wa tawabi'uhu, wato binne mamaci da kuma abinda zai biyo bayan shi ko kuma abinda yake biyowa wato bayan shi. Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu abinda muka ji. Sai malam yace at-ta'ziya, yanzu kuma fasali na gaba zai maka magana game da ta'ziya. Meye ta'ziya? Shine lokacin da aka ma mutum mamaci rasuwa ko ka ja ma wani rasuwa ka zo ka mishi jaji ka jajanta mishi ka gayi mishi kalmomi wanda za su ba shi haƙuri ya haƙurta game da wannan musiba wato da ta same shi. Mas'ala ta farko a ciki malam yake cewa wa tushra'u ta'ziyatu ahli al-mayyit, ya halatta a yi ba ahalin mamaci wato ta'ziya, ya zamanto an tunatar da su da haƙuri cewa dole sai a yi haƙuri, abu ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya zamanto ya ƙadarta dole sai an mutu. Kullu nafsin za'iqatul maut, cewa kowace rai sai ta ɗanɗani mutuwa, ka tunatar da su wannan ka ba su haƙuri akan wannan. Malai ce wa fihi hadithani, akwai hadisai guda biyu. الأول نهر كو أن قرى المزني رضي الله عنه قال كان نبي الله إذا جلس يكتوى النبي صلى الله عليه وسلم يكسنتي إذا جلس إذن يازمنا جلس إليه نفر من أصحابه وسلقة كن سعبانش سيسوزو أزمنا أمجلس شكينا وفيهم رجل أشتكين سأكوي ونمت له ابن صغير ينادى ونطا ونديك أنكرمي يأتيه من خلف زهره, dannan nashi yana biyo shi majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tsaya a bayan shi, sai ya tsaya a bayan shi, fa yaq'aduhu bayna yadayhi, to sai ya kama shi ya kawo shi ya sa shi gaban shi ya zamnar da shi. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وترانا سي النبي صلى الله عليه وسلم يتي مشي تحبه يتي wannan dan naka kana san shi فقال سي يتي يا رسول الله يتي يا مايكين الله احبك الله كما احبه wato yanda Allah yake son ka haka nake son wannan dan nawa wato irin yanda yake son shi wanda daman yaro haka ne lokacin da yaro yake lasiya ma ya dan fara gwarancin nan ya dan fara magana yana dan tattakawa zaka gani shi da baban shi yana son shi sosai bai san abin da zai taba shi to wannan dabi'a ce ta wato abin da ya shahi mutum to wannan bawan Allah fa halaka sai dan famata kenan sai dan ya mutu famtana ar-rajulu an yadur ay yahdura al-halqa kawai mutumin nan sai ya fasa zawa halqa annabi sallallahu alaihi wasallam dan shi ya mutu sai ya zamna a gida li dhikr binihi saboda ya kasance idan ya zo din nan nashi yana zawa yana zamna tare da shi ai ya kasance wata ran annabi ya ce wannan kana san shi kaza da kaza kinan kullun an san shi da shi to saboda inda yake tuna dan nan nashi kawai sai ya dauke kawa da majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam fa hazana alai ya bata rai sosai yayi bakin ciki fa faqadahu annabi sallallahu alaihi wasallam an kwana biyu annabi sai ya ga bai ganin wani wani ya bace bai ganin shi fa qala annabi sai ya ce mali la ara fulanan ya kai wai bana ganin wani fa qalu suka ce ya rasulullah ya maikin Allah banihi alladhi ra'aytahu halaka ai wannan dan nashi ne da ka gani shine Allah subhanahu wataala ya karbe shi Annabi sallallahu alaihi wasallam falaqiyahu sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hadu da shi fa sa'alahu an banihi sai tambaye shi game da dan nashi fa akhbarahu bi annahu halaka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai shi ya ba Annabi sallallahu alaihi wasallam labari cewa fa dan nan nashi ya rasu ya mutu fa azahu alaihi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mushi ta'aziyya kina wannan shine mahallin shahidi da malam ya kawo mana wato hadisin summa qala sannan sai ya ce mushi ya fulani ya kai wani ayyuma kana ahabbu ilayka shin yanzu wannan wanne yafi soyuwa gare ka game da ya zamanto an tatamatta bihi umurka wannan dan naka ya zamanto gashi nan kana yin dadin rayuwarka da shi kuna raye tare aula ta'ati gadan ila babi min abwabil janna illa wajadtahu qad sabaqaka ilayhi yaftahuhu lak wanne yayi maka daga zamanto Allah ya bar maka shi kuna rayuwa da shi da kuma ya tahi ya mutu ka gobe ranar tashin alkiyama ka same shi a kofa aljanna kana zawa ya bude maka wanne kake so qala sai yace ya nabiyallah ya annabin Allah sallallahu alaihi wasallam bal yasbiquni ila babil janna fayaftahu hal ilayya yace bari ya rasulullah bari kawai na yarda na fi so ya zamanto ya riga ni zuwa kofa aljanna ya zamanto ya bude mini ida lahu wa ahabbu ilayya wallahi wannan shi yafi soyuwa zuwa gare ni fa qala fa dhaka lak annabi sai yace mishi to wannan naka ne ka same shi kaji sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala rajulun min al ansar sai wani daga cikin mutanen madina yace ya rasulullah yace ya maikin Allah ja'alani Allahu fidaka Allah subhanahu wataala ya shayin ya sanya ni fansarka alahu khasatun aw li kullina to wannan falalar ta shi kadai ce cewa in dan shi ya mutu shi zai riga shi ko kuma dukan mu kaji sahabbai annabi sai yace balli kullukum an mu kenan bari dai gabaki dayan hakenan gabaki dayan al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda ya gabata wato a baya ko hadisin da idan mutum daya ya mutu ko biyu kaza da kaza hadisi na biyu da malam ya kawo yace asani an Anas bin Malik radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala daga Anas dan Malik yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana aza akahu almu'min fi musibatihi dukkan mutumin da yayi wa dan uwan shi mummuni ta'aziyya game da musibar da ta same shi kasahu Allahu hullatan hadara Allah subhanahu wataala zai sanya mishi wato wata tufa wato wadda take tsanwa a aljanna yace yahbiru biha yawmal qiyama za zamanto ana kishin shi da ita a ranar tashi alqiyama ya sa ta ta'ado an sa mishi wannan tufa wadda take tsanwa mutane suna kishin shi shine sabai suka ce kila ya rasulullah wama yahbiru qala yughbitu
shine wato mutun yanzu ma wata ran ka sa kaya sabbi ka sa gizinar ka zaka ga wani yana ji kamar shi ma ina ya samu to haka ranar tashin alkiyama shi wannan aljanna idan kama dan uwanka ta'aziyya musiba ta same shi ta wani yanshi ya rasu kamar shi ta'aziyya za a sa maka wannan a ranar tashin alkiyama kaga abu ne wanda bai sauki wani ya mutu dan uwan shi ya mutu kamar shi ta'aziyya to wannan sakamakon da ubangiji subhanahu wataala ya tana dama wanda wato yayi wannan kina wannan hadisai guda biyu da malam ya kawo mana suna mana nuni mi akan halaccin yi ma musulmi ta'aziyya game da wato wani dan uwan shi musulmi da ya rasu kai mishi ta'aziyya ka bashi hakuri sannan kuma ka zamanto ka nema mishi gafara amma idan ba mushriki bane sai dai idan mushriki ne ba musulmi ba wannan ba maganar neman gafara sai dai to Allah ba ku hakuri Allah yauna na nauyin kasa go hakana wanda ba musulmi ba amma wanda yake musulmi zaka mishi ta'aziyya ka roka ma mamacin shi gafara sannan ka bashi hakuri ka tunatar mishi da abubuwan da ya shahi wato lahira matsala ta 10 ta 110 malam yake cewa wayu'izzihim bima yazunnu annahu yuslihim wato mutun yayi musu ta'aziyya da abin da yake zaton cewa zai wadatar da su wayakufu min huznihim zai kame game da wato bacin ransu wayahmiluhum ala rida was sabr wanda zai dora su akan yarda da wannan da hakuri su yarda da Allah subhanahu wataala ne ya kadarta wannan abu sannan kuma su dau hakuri akan wannan kina idan duk wani abu wanda ka san zaka kawo ma mutun ne ya samu sauki ya ji wato wannan musiba da ta same shi ya dan sabka to kai kokari ka kawo mishi shine malam yace mimma sabata anhu sallallahu alaihi wasallam na daga abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam in kana ya'lamuhu wa yastahdiruhu in ka kasance kana sanar da shi kuma kana iya halartawa irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam kasance yake ba mutane hakuri yake mu'amalar da mutane wanda aka yi musu wato rasuwa wa illa malai yace in ba haka nan ba kuma fa bima tayassara lahu min al-kalam al-hasan alladhi yuhaqqiqu al-gharad da abin da ya tayassara gare shi na wato hira wanda take kyakkyawa mai dadi wanda zai zata cimma wato manufar da ake nihi ta ka ba ma wato ahalin mamaci hakuri yace amma wala yukhalifu shar kada ya zamanto kaya abin da kuma zai saba ma shari'a saboda ka kaulihim kamar yanda wasu suke cewa a taka umruhu Allah ya baka shekarun shi to kaga wannan yahi karin saba ma shekara yahi karin saba ma shari'a wai Allah baka shekarun shi to yanzu kai misali kana da shekara 20 ko da 3 shi ya mutu a shekara 29 kuma ka zo ka ce Allah baka shekarun shi sura kenan yo adda a ce ka wa mutum to ka gani wannan ai ba adda wace shi yasa malam yace kada ta saba ma shari'a kuma wannan yake nuna cewa idan kuma kana nihin a gaba yana da sauran shekaru kinan kana nihin ajalin shi bai cika ba ya mutu kinan ka gari ka sun saba ma akwai matsala sun saba ma shari'a malam yace wa fi zalika ahadithun a cikin wannan akwai hadisai yace al awwal na farko an usama bin zaid daga usama dan zaid arsalat qala arsalat ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ba'd banatihi dai daga cikin diya annabi sallallahu alaihi wa sallam ta tura zuwa gare shi wace ce anna sabiyan laha ibnan aw ibnatan wa fi riwayatin umayma binti zainab wace ce subhanallah aiwa zainab umayma binti zainab a wata ruwaya aka ce umay zainab ce ta tura zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama wato anna sabiyan laha aw ibnatan laha kad tu anna sabiyan laha ibnatan aw ibnan aw ibnatan kadi tudira wato ya zo gangara wajen mutuwa sai ta tura zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama zainab mata wace ce diya annabi sallallahu alaihi wa sallama na'am sira ba kai ba darasin sira ana tayyib fashhadna sai ta ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallama ka zo wajen mu ka halarto wajen mu qala sai annabi yace fa arsala sai ya tura ilaiha yuqri'aha salam yana aika mata gaisuwa yana aika mata sallama ta tura annabi sallallahu alaihi wasallam diyatta ko danta yana cikin abin da ya shahi gargara sai ta tura a kira annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura gaisuwa a kai mata sallama wa yaqulu yace inna lillahi ma akhadha lalle ga Allah ne ma akhadha abin da ya karba wa lillahi ma aata haka na Allah ne abin da ya bada wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma dukkan komi a wajen Allah subhanahu wataala yana da wani lokaci abin ambato da Allah subhanahu wataala ya kadarta mishi fal tasbir wal tahtasib ki dau hakuri ki nemi lada a wajen Allah kina wannan umaima aliyar meta mata aliwa ce ce fatima umaima kuma diyar zainab kina umaima mihim mata aliji kamar diyar ta ce ka kuma duka ya arme su yasa wannan abin a shari'a ba irin mu yanzu ba da za a iya cewa ana barin halak dan kunya a abu wanda yake shari'a ce bari ma ita ma ta mishi ishara zuwa gare ta kai ne misali al'ada ce take wani akwai wani bawan Allah dan shi ya saki mata dan shi ko sai je arme ta ina shi ko kuma misali yanzu kai da wani tantan inka ya saki matar shi kai kuma ka gane ta kai ka arme ta halak ne a shari'a ka arme ta ko wanka ya saki mata ya kaje ka arme ta baka ji ba me yasa aka hana kane ya shiga gidan wa saboda ba muharrama shi bace a Hausa ake menene wasan kanan miji aka ce a saboda in ya mutu ko kuma ya sake ta shi yana iya kiwaya ya arme ta in ya gata mishi akwai abubuwa na shari'a irin abin da ya shaye arme misali sarkin ka yana da wata mata ya sake ta wata mata ba matar da take ba mahaifiyar matar ta kawa ya saki wata gishiyar mamatta sai ka zo ta mero wata gida na'am na'am shari'a ba ta hana ba to ka gani Allahu bistan kina wannan hadisi da ya kawo mana malai yace qultu yace wa hadhihi siga min at-ta'ziya wannan siga ta inna lillahi ma akhadha wa lahu ma aata wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma fal tasbir wa tahtasib yace min at-ta'ziya tana daga cikin ta'ziya wa in wuridat koda ko ta zo fi ma sharafa al-maut game da mutumin da ya kusa mutuwa saboda ita ta kai kadudira ya zo gangara amma dai za a iya yin ta wajen ta'ziya fa ta'ziya biha yin ta'ziya da ita fi man qaddamat aula bi dalailin nas ولهذا قال النووي في الاذكار وغيره هذا الحديث احسن ما يعذى kinin ta'ziya da wannan a gabatar da ita wajen yin ta'ziya aula saboda nusus tazo nasi yazo cewa kana iya kai ta'ziya da wannan addai mutun ne an mishi mutuwa sai ka zo ka ce mishi inna lillahi ma akhadha wa lahu ma aata wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wa tahtasib wato ka ce inna lillahi ma akhadha lalle a Allah subhanahu na Allah ne abinda wato ya karba wa lahu ma aata haka abinda Allah subhanahu wataala ya bada nashi ne dama wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma kowani rai ko kowani al'amari a wajen Allah subhanahu wataala yana da wani lokaci abin ambato kowace rai Allah subhanahu wataala ya riga ya kadarta shekara nawa zata yi inna ahadukum yujma'u khalqahu fi batni ummihi 40 yawman nutfa ثم يكون علاقة ثم يكون مضغة ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه روح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد إنك تنكا هم أهل تشيكا لوكا تشند أكا ككوما غدنجيني سوكا كشي أكا بوسري أكا غرغا أكا روبو تشيكرا نو زكي كنن سيكا باما متن حقوري وانا سيكا تشمشكما فلتصبر كأو حقوري ولتحتسب ka nemi lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai malam yace asali sauran lokaci ko kuma tsaya dan da mu tsaya anan insha Allah kinan tunda hadisi nan yana da dan tsawo
insha Allah za mu tsaya nan kenan da fatan abinda muka fadi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana insha Allah daga cikin zakatanmu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين